LSV, Mama's boy, Lil Prince baby,
is the dusky or yeah, Vista yeah, on
yeah,
the beat?
Yeah, yeah, yeah. Akanu anayumu,
anayumu.
Amina anayumu,
anayumu.
Kaduna anayumu,
anayumu.
Abochi anayumu,
anayumu.
Tunda suka ga kamarinmu muna ba mu beat azaba kuma ya bi umarninmu a sai an bada wasu kudade kan a ganmu in ba haka ba a bar mu yanda aka ganmu I'm flowing so so see kaman asibitin shika in beb sun rike mun riga ma ba su so su shika abincika yaran na da white blood yasa komai ke ta habaka tan 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 flows kuji suna demanding muna ba su shi inda a ce maganganu ruwa ne fans sun mu ba su ba kishi like Ricardo muna da money a bang 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 kaman mayo kun kuma muna ba su gang 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 muna bowling kaman 30 billion gang gang gang
Ayola anayumu
anayumu
Sokoto anayumu
anayumu
Abuja anayumu
anayumu
Jigawa anayumu
anayumu
Cake the roadie I'm fleeing but kar ka bari na goga maka body a the top beat raw come on wake the bready I flow snow suna oye what chicken hoodie I don't like wahala but tabana kata ojarpa in sako baka riga minti kadan na canzo jarpa all more freshness choke your babe they call me papa so wallahi talahi ba a taba messing up with this type of rapper baba I'm bowling kaman ci charito na big wahala inde na gito the boys get a buddy like Pito they know they hear what they say to Pito
Akebi anayumu
anayumu
Agombe anayumu
anayumu
Ajeta anayumu
anayumu
Zamfara anayumu
anayumu
Ayobe anayumu
anayumu
Kasina anayumu
anayumu
Nasarawa anayumu
anayumu
Maiduguri anayumu
anayumu.